gobar dan buci
adamu da can saka
masu malfa suna kasa ga guri ya guri
musa gobar dan buci
adamu na ta saka
masu malfa suna kasa ga guri ya guri
ga da takarar ci amman buci
babu korafi
sai ku fito mu za ku bar dan buci mun yi arziki
ga da takarar ci amman buci
babu korafi
sai ku fito mu za ku bar dan buci mun yi arziki
sunan ubangiji farko zan ambata ilawo kai kake yi mana mun ga galgata ka taimake mu yau barde zamu tallata dan takarar ci amman buci babu korafi
dan takarar ci amman buci
babu korafi
sai ku fito mu za ku bar dan buci mun yi arziki
rayar da da ma aminci gunda hamal da fa dagwa amina harken hadike gwadar da fa alahi sahabbai a gurin sa mal da fa Allah hada ku zo mu za mu bar dan buci an yaba da shi burni da kauyuka kowa yana amma shi
burni
zai zama ci amman buci mun yi arziki
ga dan takarar ci amman buci
babu korafi
sai ku fito mu za mu bar dan buci mun yi arziki
eh ku fito mu za mu bar dan buci arzikin mu
sai burni
ku fito mu za mu bar dan buci ci gaban mu
sai burni
burni yana da niyyar gyaran garin mu
sai
ku fito mu za mu APC dan mu sha baki babu korafi
sai ku fito mu za mu bar dan buci mun yi arziki
eh dan takarar mu Allah ya babu malami
sai barde
mu tausayi da san al'umma ku barde
sai barde
dan takarar mu Allah ya bamu jarumi
sai
ku fito mu za mu bar dan buci mun yi arziki
dan takarar ci amman buci
babu korafi
sai ku fito mu za mu bar dan buci mun yi arziki
eh burni da kauyuka yan buci sai ku zo ku ci ku zo mu za mu mai burin babu agaji ta harbin yir kansu sun gaji ko mu za mu bar dan buci mun yi arziki
dan takarar ci amman buci
babu korafi
sai ku fito mu za mu bar dan buci mun yi arziki
eh a ku jala ayarin malfa yan gumamani
sai barde
ku aya ce mu dau malfa dan ta zinane
sai barde
yan buci sai mu dau barde arzikin mu
sai barde
dan takarar ci amman buci mun yi arziki
dan takarar ci amman buci
babu korafi
sai ku fito mu za mu bar dan buci mun yi arziki
eh barde muke muradi kaiwa ya jajiki
sai barde
ka buci mun fi karfin ka bakin mu na buci
sai barde
da ko muna ganin gari babu bun saki
sai barde
na mu za mu bar dan buci mun yi arziki
dan takarar ci amman buci
babu korafi
sai ku fito mu za mu bar dan buci mun yi arziki
eh mu jami'ar mu APC za mu
sai barde
tsari na kwankwasi ya ma ja mu kankan
sai barde
mana mun kifar da malfa ma ja mu kankan
sai barde
buci mun na am da bar dan buci mun yi arziki
dan takarar ci amman buci
babu korafi
sai ku fito mu za mu bar dan buci mun yi
arziki eh gonan Kano a tilal in zo na gaida kai
sai barde
sanne da jarabi mu mun yaba da kai
sai barde
tsari na kwankwasi ya ma ja gwanin mu
kai sai barde
ubangida ga garban buci mun yi arziki babu korafi
sai ku fito mu za mu bar dan buci mun yi arziki
mu yan buci sai barde
bar dan buci sai kayi
shi mu kaza baba za mu dau yanci ku cancan ba
mu dai buci sai barde
bar dan buci sai kayi
shi mu kaza baba za mu dau yanci ku wazan
barko Allah tabaraka sarki masanin ku
sai kai
kai ne aka ta bace sai kai
ko dai bace sai barde
bardan bace sai kai
shi muka zaba ba za mu dau yanci kuwa zarba
mu dai bace yan malfa san hausa mu sun fado
bardan bace sai kai
ne gidan su dubaru da kuma yayi kamar kwado
bardan bace sai kai
ka san furgi ka san zere bardan bace ne hado sai kai
shi muka zaba ba za mu dau yanci kuwa zarba
bardan muka zo ba za mu dau yanci ku bamban ba
bardan bace sai kai
bardan bace za mu ba yan ye kuka rugo ba
bardan bace sai kai
kauyuka da birni malfa ba ta mana komai ba
bardan bace sai barde
bardan bace ai rukwar amanar bace sai kai
bardan bace sai barde
bardan bace sai kai
shi muka zaba ba za mu dau yanci kuwa zarba
bace dan baiwa
bardan bace sai kai
Alhaji Ahmad Garba minista hana bambarwa
bardan bace sai kai
Garba bace ka rike amanar bace dan baiwa
bardan bace sai barde
kai ka binna PDP jama'ar bace din mun yi
bardan bace sai barde
bardan bace sai kai
shi muka zaba ba za mu dau yanci kuwa zarba
sai Rabi dan gidan Suleiman Habibi ne
bardan bace sai kai
yes yes DT lal im baitin kai na kwana sai kai
shi muka zaba ba za mu dau yanci kuwa zarba
sai wannan rabin hama su lafa rika gaula ba
bardan bace sai kai
da gidan su lamai fata bai damu da gailo ba
bardan bace sai kai
dan majalisa na jaha yankin bace dai duwa
bardan bace sai barde
mun gamsu da mai fata dan bai rike gailo ba
bardan bace sai barde
bardan bace sai kai
shi muka zaba ba za mu dau yanci kuwa zarba
indini abdu Shehu gwanin kowa
bardan bace sai kai
yamdin rama san san zo ni gurin ka da gaggawa
bardan bace sai kai
kai ka kashe PDP a cikin bace ta ga
bardan bace sai barde
kai ka kwashe shara ta Kano ban hadiye nan ba
bardan bace sai barde
bardan bace sai kai
shi muka zaba ba za mu dau yanci kuwa zarba
sai Alhaji Abdu Ahmad mai kula kukana
bardan bace sai kai
Abdu Ahmad lawan asas ko haka kai su
bardan bace sai kai
da Haruna dan malam ya gamsu da wake na
bardan bace sai barde
dan Haruna dan malam ma bai hadiye duwa
bardan bace sai barde
bardan bace sai kai
shi muka zaba ba za mu dau yanci kuwa zarba
sai Ibrahim Azamu da mu muje giwa
bardan bace sai kai
ita mu cika hannu bana dai ma ci uban wawa
bardan bace sai kai
bar shi tunda ya dau malfa su duka san ga bace sai kai
bardan bace sai barde
bardan bace sai kai
shi muka zaba ba za mu dau yanci kuwa zarba
da shugaban jami'a ma banki na zawo ba
bardan bace sai kai
da Alhaji Abdullahi makaji kuyo duwa
bardan bace sai kai
da Kabiru Idrida dan kyau kuyo duwa
bardan bace sai barde
jinjina ga Idrida jama'ar bace sai mun yi
bardan bace sai barde
bardan bace sai kai
shi muka zaba
Usman Tago
bardan bace sai kai
mulki su da ke nake dan batin ki da shi nan zo
bardan bace sai kai
mata sai ga da ija a ci aman ma ya zo
bardan bace sai barde
ci aman bada me mu mun yarda da kai kai
bardan bace sai barde
bardan bace sai kai
shi muka zaba ba za mu dau yanci kuwa zarba
Abdulaziz baban Naira bai hadiye duba
bardan bace sai kai
Abdulaziz tinar in baitin ka kayo
bardan bace sai kai
majin jami'ar mazubairin muku yo duwa
bardan bace sai barde
da zubair fasha kun san bai iya kwange ba
bardan bace sai barde
bardan bace sai kai
shi muka zaba ba za mu dau yanci kuwa zarba
bardan dan masabe filin ne in muka baitoci
bardan bace sai kai
jinjina ga mai fata za mu yi muka baitoci
bardan bace sai kai
garan tocin kankan sun fitar da mu sai kai
bardan bace sai barde
bardan bace sai kai
shi muka zaba ba za mu dau yanci kuwa zarba
kasa ga guri ya guri
mu zabu bare da muci
adamu na ta zaka
masu wani kwansu na kasa ga guri ya guri
da fara Allah ta baraka zan sawo haka
mu zabu bare da muci
sarki goni na da daman dukanin daukaka
mu zabu bare da muci
an ga jami adam ka huti yana aman bai duka Zubani fasa na wuya ga guri ya guri
mu zabu bare da muci
adamu na ta zaka
masu wani fasa na kasa ga guri ya guri
ko kam salaba mu ba ku halin ku ya damu ku
mu zabu bare da muci
a tunda malfa kuke ciki gashi ta damu ku
mu zabu bare da muci
wasu ma suna addu'a Allah ya tine muku
mu zabu bare da muci
a duk wanda yace da ni yake gani dan gagare
mu zabu bare da muci
adamu na ta zaka gashi kai ka dade
mu zabu bare da muci
in an ba su sai dai su san maka gashi ka dan su dade
mu zabu bare da muci
maganar da kai ya muke musu ga guri ya guri
mu zabu bare da muci
adamu na ta zaka
masu wani fasa na kasa ga guri ya guri
gara ta ce na kan kan yanzu su zan fadi
mu zabu bare da muci
dini ya abudullahi mu ma ya fadi
mu zabu bare da muci
gara ta jannata da kan na farfadi
mu zabu bare da muci
mu zabu bare da mutumci mallafa ta bari
mu zabu bare da muci
adamu na ta zaka
masu wani fasa na kasa ga guri ya guri
ga bellabawa na dan zabu ma na fadi
mu zabu bare da muci
alhaji salla abdu aza yana farfadi
mu zabu bare da muci
alhaji umar razaki na duwo ya fadi mu zabu bare da mutumci mallafa ta bari
mu zabu bare da muci
adamu na ta zaka
masu wani fasa na kasa ga guri ya guri
malam umar da baba gudu na duwo ya fadi
mu zabu bare da muci
lallahi sani umbulo na duwo ya fadi
mu zabu bare da muci
na duwo muhammad ado buci ya fadi
mu zabu bare da muci
ahmar haruna buci shi garkuwa ya tare
mu zabu bare da muci
adamu na ta zaka da sakatariya
mu zabu bare da muci
sakatare general wakar ka sai na kuri
mu zabu bare da muci
ga garbada ne gurin usman jirakin buci
mu zabu bare da muci
ga abba sai cikin buci garkuwa ya tariya
mu zabu bare da muci
adamu na ta zaka
masu wani fasa na kasa ga guri ya guri
kila na sawo idi ko rau yana yi mana
mu zabu bare da muci
da haji ya yi na wa'adu lai dole sai na fadi
mu zabu bare da muci
adamu na ta zaka
masu wani fasa na kasa ga guri ya guri
ku dakata dole in gaishe da yan jami'a
mu zabu bare da muci
alhaji shehu abu mu yana cikin jami'a
mu zabu bare da muci
abdin salam ya lashi ma ana cikin jami'a
mu zabu bare da muci
har malikawa da umar dole sai na fadi
mu zabu bare da muci
adamu na ta zaka salam inda watilar nasara maka
mu zabu bare da muci
shi ai buladan yana ciki dole gode maka
mu zabu bare da muci
marma hasan manaja tilar na gode maka
mu zabu bare da muci
ga sani dane gurin idrisi sai na fadiya
mu zabu bare da muci
adamu na ta zaka
masu wani fasa na kasa ga guri ya guri
ga nura tela yana ciki dole nai bai duka
mu zabu bare da muci
ga tela ciki na saka
mu zabu bare da muci
har ma da ni ga uba baitin ka sai na saka
mu zabu bare da muci
kabiri babi yana ciki dole sai na fadi
mu zabu bare da muci
adamu na ta zaka
masu wani fasa na kasa ga guri ya guri
uba daga mai gidan sama waye lokacin tare
mu zabu bare da muci
da habibu gwamnati baitin na ka sai na fure
mu zabu bare da muci
sa'adu mu kutar gumbaitin ka ba ku zubure sa sai na ciki na fadiya
mu zabu bare da muci
adamu na ta zaka
masu wani fasa na kasa ga guri ya guri
zubairu da gun muhammad sai mai al'umma
mu zabu
kula gurin al'umma
za ku bari da mu mace
bayan rasa ai ko za na kira shi kurtin juma
za ku bari da mu mace
kuma Muhammad ki gando da sai na fadi
za ku bari da mu mace
adamuna ta zaka
masu walfa suna ga saka guri ya gure
jira na sa dan mu sai ga a cikin bai duka
za ku bari da mu mace
kuma kabiru lere ina cikin bai duka
za ku bari da mu mace
cikin bai duka
za ku bari da mu mace
sa'ar bayani a yau bai cin ka sai na fadi
za ku bari da mu mace
adamuna ta zaka
masu walfa suna ga saka guri ya gure
ku bar sani alkazin yi ma bai duka
za ku bari da mu mace
kana ci aman nasi arshi a kara maka
za ku bari da mu mace
Abdulrashid baba ya ra'a dole gode maka
za ku bari da mu mace
cikin sahar hudu wai raina ciki na fadi adamuna ta zaka
masu walfa suna ga saka guri ya gure
ale dan wake ga baitin ka sai na maka
za ku bari da mu mace
dan sabuwa zani domin in yi ma baituka
za ku bari da mu mace
ni dauda kan turare ake aman baituka
za ku bari da mu mace
masu walfa suna ga saka guri ya gure
za ku bari da mu mace
adamuna ta zaka
masu walfa suna ga saka guri ya gure
barne da yanzu barde muke ya
za ku bari da mu mace
maza barbanci sun ce yanzu barde suke
za ku bari da mu mace
dan zaguwa sun fadi su yanzu barde suke
za ku bari da mu mace
har ma maza ba ta saye mu za ku bari da mu mace
za ku bari da mu mace
adamuna ta zaka
masu walfa suna ga saka guri ya gure
ga maza ba ta baita mu sun bu bari da mu mace
za ku bari da mu mace
mu tsira sun ce a yau su sun bu bari da mu mace
za ku bari da mu mace
ila mu sun ce a yau dai sun bu bari da mu mace
za ku bari da mu mace
da fa ta waire suna ku mu za ku bari da mu mace
za ku bari da mu mace
adamuna ta zaka
masu walfa suna ga saka guri ya gure
har umar gogono sun karbu bari da mu mace
za ku bari da mu mace
har al'umma ta kaukau sun karbu bari da mu mace
za ku bari da mu mace
sun karbu bar dan buci
za ku bari dan buci
kuma rawa ma na fadi kuma za ku bar dan buci
za ku bari dan buci
adamuna ta zaka
masu walfa suna ga saka guri ya gure
kuma za ku bar dan buci
adamuna ta zaka
masu walfa suna ga saka guri ya gure saka guri ya gure
masu malfa suna ga saka guri ya gure
masu malfa suna ga saka guri ya gure
masu malfa suna ga saka guri ya gure
ga guri ya gure
ga